Jama'a, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal mu shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Saye da sayarwa ya koma sai dai a yi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya, wanda ƴan kasuwa da yawa suka yi kimmeme su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Na ji ta bakin wasu ƴan kasuwar Bodija Ibadan.
Sunana Alhaji Garba Uwa, chairman kasuwa ke Bodija Ibadan. Sunawa ke sai mu ce alhamdulillah, saboda lokaci kawai dan tarasufa da ya ci ne kawai tsaye kwanta, amma dai tana nan kamar da take.
Tana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne?
To, ba a samun cash da wuya, ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar sa ba.
Su masu zuwa sayan wannan wake ba su zuwa da kuɗi?
Idan suka zo waɗansu kowace tarasufa, akwai wanda ma za su ce rabin buhu, wani kwan gobe zai ce maka tarasufa zai maka.
Na ga waken kala kala ne ko?
Wake ya kashi goma.
Ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai.
To, sakwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu 50,000, kuma durom ma 52,000. Durom na Maiduguri, sannan oloyi hab gale gale ana sisuwa 40,000
karamin buhu ke
nan. Hab karamin buhu yanzu haka ke kayan da yake taya.
Na ga wani mai ruwan madara, na ga wani ja, na ga wani fari, duk farashin su na da bambanci ke nan.
Da bambanci kowane, domin shi oloyi yanzu da an bata ma idan ya kai kwango 70, shi a halin da ake yanzu zai kai 60,000 da ko 80,000
buhu.
Eh, na shi ba. Amma shi wanga warin wake akwai Fort Sokoto wanda ke fitowa daga Tascom, shi ma garwa bakwai ana hasuwa 48,000. Shi kuma Sokoto gidi wanda a kaitowa daga ƙasar Sokoto, shi ma idan ya kai garwa bakwai yana kusa 50,000.
To, wannan farashi da ka faɗa ne a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya, ko kuma tun can da haka ake sayar da su?
A kaya bai wani mugun ƙari ba, yadda inda kaya kuɗi bai hasuwa sosai, kaya bai ɗaga sosai, bai mugun ƙari ba yanzu.
To, ina kuka yi samu wannan wake?
Wake na tuwa daga arewacin Najeriya, kamar irin Maiduguri, Niger, Sokoto, Katsina, Zamfara, duka wake na shigowa.
To, wani an kafa su a kasuwa?
Dama dai wanda ababban wake dai wanda an kafa sani, saboda mutanen ƙasa duk abin da za su yi dai su ɓangaren alale da ƙosai farin wake Sokoto.
To, da wanda an karare, da wanda ba a rarraye ba, wani ya yi daraja a sayarwa?
A wajen zuwa sayarwa Kongo, wanda an karare ya yi daraja, bai ma yiwuwa a sayar da shi ba sai an rarraye shi.
Assalamu alaikum, ni Alhaji Murtala Ibrahim, birnin magaji local government Zamfara state. Ina ta sai da barkono.
To, wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu?
To, alhamdulillah, ka san kashi yayi wahala.
Wato kuɗi hannu kenan?
Wallahi sai kuɗi hannu, don ni ba ma asusta na gaskiya, sai kuɗi hannu.
To, a cikin wannan hali kana sai da kuwa?
To, yana ciniki gaskiya ba lahi, ana dan ga kama haka nan ba lahi.
Wannan tonka ne ko? To, yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai bulu din nan babba?
To, bawa da ba musaya, don farashi kusan farashi uku gare. Akwai na 900, akwai na 800, da sun akwai na 800.
Kalan tonka guda?
Kala guda ne dama.
To, me yasa bambancin farashi?
To, daga awo ne gaskiya, don wasu ba su auna da kyau. Bismillah, wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba. Amma ni in dai ni ce na sai maka 800, to gaskiya zan auna ma gaskiya. Inda zan auna 900 haka zan auna ma.
To, yanzu ga yini kana sai da kwango na wannan tonka?
To, ga yini insha Allah dai ba a dai sai da ba dai akalla dai a sai da kwango 40.
To, idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya, da yanzu da aka dan karancin kuɗi ga hannayen jama'a, wani lokaci ne ka fi ciniki?
Gaskiya can da an dan yi ciniki sosai gaskiya, bismillah. Kuɗi ba su wahala.
To, yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zaɓi shugaban bangarori da yawa, wannan bai shahi kasuwancin ku ba?
To, gaskiya bai shahi kasuwancin mu, saboda dai mu dai abin da ya shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu.
Amma zaɓe a lokacin zaɓuɓɓukan da an kai bai shahi kasuwanci ba?
A, bai shahi kasuwanci ba.
Yanda haka sai da tonka, da haka yake sai da yanzu.
Haka nan muka sai da shi, yanda muka sai da haka nan muka sai da shi.
Farashi daidai?
Daidai muka saiwa.
Sunana Adamu Musa, sau kulkuli alhamdulillah, kuma bakin gwargwado dan gashi nan muna sai da shi, kuma suna sai wannan muna sai da shi 11 naira 100. Wannan kuma shi ne ake ce ma sanko, shi kuma muna sai da shi 10 naira 50.
To, shi wancan ha kanana kanana?
Wancan shi ake ce ma dan mejila naira, mejila wasu, muna sai da shi 12 naira 50.
Da wannan kala guda ne?
Duk kalarsa daya, idan muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi 6 naira 50.
To, ya farashin su?
Farashin buhun wannan shi kuma naira 50,000, wancan shi kuma naira 15,000.
to kanin can fa
shi kuma karami naira 10,500
to wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan
gaskiya gaini muna sai da buhu biyu dindi buhu daya duk yanayin kasuwa
ko da awu kuke yi
kuma su awu kuma kuma sai ya kirga haka
kamar kwala kwala
eh kamar kwala kwala
to yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa dashi
eh to wannan shine randi ana fitowa da shi daga Neja shi kuma wannan sanku ana fitowa daga shi daga Nasarawa
to wancan fa shigo
shi kuma wancan daga Mariga shi kuma wancan daga Kebbi ya wuri kenan
to a cikin wannan kalar kulikuli wani yafi daraja
to gaskiya wannan randin yafi daraja da wannan sankon kuma saboda yafi tafiya a kasuwa
to an fi sayansu
eh an fi sayansu sosai
sunana Abdullahi Abubakar
ka dade kana wannan sana'a ta barkono
insha Allah na dade
kuma wani lokaci ka dauka
yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara 15
wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan bata sahi kasuwancin ku ba
to wannan siyasa da an kai gaskiya bata sahi kasuwancin mu ba haka mu dai abin lokaci alhamdulillah wannan siyasa din ai lahiya an kare lahiya kasuwanci yana taya bakin gurguro da yanayin irin wa abubuwan da kaje na zamani alhamdulillah
to ya rashin kuɗi ga hannun jama'a
rashin kuɗi a hannun jama'a gaskiya akwai ɗan matsaloli saboda ana cewa tarfa babu kai kuma tarfa ana yi gaskiya ba ta tafiya akwai matsalar network
to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa koko a tura ma ne watan transfer
barkono gaskiya kuɗi hannu nake saidawa saboda tarfa matsalar da akwai ko an yi ba ta tafiya
yanzu idan mutum zai zo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai barkono ba
gaskiya yanzu mutum kwa za ka tarfa za mai ne inda ba ainihin customer na wanda na riga na san shako ba ta ba zai dawo ba zan saida mai ba saboda matsalar network
dan bala budan ga
to dan bala albasa
albasa ga tuma an tuba malam mana an duduba muna gani
to naga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci
eh to bambancin su kaga wannan yana sai da shi 300 wannan yana sai da shi 700 wannan yana sai da shi 500 wancan 800 wancan 400 wancan 1000 wancan 15 wancan 3000 haka wannan naka 200 wannan ne 100
to wani ya ci niki a cikin wannan kalolin albasa
eh kaga da ga shi da garin ga 400 ana sai shi ne ga 1800 ana sai sa bakin gurgudu
to da ja albasa da fara wace ta hidarja
sai fara ta hidarja nan garin nan garin fara ta hidarja ranka son ta hidarja
kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa
na fara sai 70,000 haka sai
to ja albasa fa
da Allah wallahi to 20,000 ma sai su baya
to me yasa fara ta hidarja daraja
yana ne kasa ya ba an ba su ga ta su musu bakan ne ba su sai ta ira haka ba sai dai irin legal haka kuna sai ta amma ne wajen ibada ba za su sai fara ja albasa ba sai dai fara
mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki su kai anaka gefe na albasa ya ne
sai alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka kuma zo sai ta siminta su sai ba za a ji ta su ba saboda idan na je don sayan kaya kasu ina bar kuɗi hannu kashi nake ba su
wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a
gaskiya yana hana tun da babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa sai abin nan
to zabubukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin ku na albasa
gaskiya dan sha tun da mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su inda kuɗi mace kwara sayan kaya ki mai sayan kaya dubu ta sayan 3000 babu kuɗi gare ta
mu ka ga lele so yana
mu
500
ta 500
ni ko hit
ta
500 on 500 lele sai
500
Allah ya ku fita bi
amma
Allah ku fita
bi take wa mu
wa mu 100 naira
ni sunana Alhaji Ibrahim ne a dai gumbin kure Mayama local government
kirgin ne wannan
wannan kirgin raƙumi ne kuma wani bai ana samun na shanu a ciki
to ana kirgin tunki ko awaki
a ba mu aiki da shi wannan
to wancan fa shi ko
to wanga kwado ne wanda ake ci akwai wanda ba a ci amma wanga wanda ake ci ne warno ci
bai kashe mutum
mai tsalle na wanga da hira kihi nama ne tas din kihi gare
sai kana cin kwado
sosai kuwa ina ci iyali na na ci
to bari mu yi magana farashi nawa nawa ake saida wannan kwado dauri
to dauri muna saida wancan 200 wanga 300 na 500 akwai na 700 har 1,500 muna daura kwado
mu kana ciniki
wala insha Allah a takaice in yi naira 90,000 wani bi
kudin kwado a yi ni
eh kwarai kuwa
to shi kirgi fa
kirgi to gaskiya shi ka so kirgi ba ta da jakware yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji
wato in dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafe wannan kasuwa ta fita kirgi
wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala kasan yarba da kwama wata aminta su zuba amma ba ta da kuɗi
wannan kirgin raƙumi nan nawa kake sai da ko wani kirgi
daya to muna sai da shi 600,700 yan inyamurai sun ka zo suna iya sayi ne naira 2000 don su san sanin daraja ta yi sosai
in kirgin sa ne fa
to in kirgin sa na gaskiya har 1,500 muna sai suwa mai kauri amma ga tan raƙumi ta bata ida cika kaurin nan ba sosai
wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada
eh kwarai kuwa ya yi don ya he kama jiki ya he nauyi
to akwai buhu na
kirgin rakumi
akwai buhuhuwa ne muke sayi
to nawa kuka sai zuwa ku
abinda muke sai suwa muna sai suwa buhu 40,000 32,000 amma kwanaki lokacin da akwai kudin ga 60,000 muke sayi da buhu
to ina kuke samu kirgin rakumi
ana zo mana da shi daga Chadi kuma wani bi Cameroon ana shigo mana da shi
nawa kuke sayi da buhun kirgin rakumi
to yanzu ana sai suwa 40,000 saboda kasuwa ta yi kasa
to nawa kuke sayo shi can wurin da kuke sayo shi
ba mu wuce sayo shi 30,000 haka ne mu bi 5,000 mu sai suwa haka ne to da babu kudi yanzu
a halin yanzu karshen wannan shirin kasuwa akai miki dole kenan ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin anan ni Hassan Umar Tambuwal da Nishiriya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya sai wani jikon
Kasuwa akai miki dole kasuwa akai miki dole kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu kasuwa akai miki dole ta Amerika da mashirin ya ci ko manja kasuwa akai miki dole kasuwa shi kan hauka sauka kasuwa akai miki dole